الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وليا تتبت الله حي ساكي با مداما زما وانا مجلس شيدا شيك غير كراتون وانا لتاهنا الفقه الميسر في لوء الكتاب والسنة وانا زما تاشي المسألة ثالثة ومنا شكم باب سجود السهو مسألة أكو متى يسن وانا لوكا تيني أكي سنة تا إيا سجود السهو يسن سجود السهو أنا سنة تسلر أي كوكما سجود الرب كانوا إذا أتى بقول مشروع mutun da ya zo da wata magana da aka shar'anta fi gairi mahallihi inda ba wurin wannan magana ba sahawan da rabkanwa kal qira'ati fi ruku'i kaman yin karatu a cikin ruku'i was sujudi da sujuda wat tashahhudi fil qiyam da yin tahiya a lokacin da mutum yake tsaye ina kaga duka waɗannan wurare ne fa a shar'anta karatu ba a cikin ruku'i ko sujuda ko kuma yin tahiya a halin tsayuwa ma al itiyar bil qawl al mashru'i tare da zawwa da kuma magana da aka shar'anta fi zalika al mawdi'i a cikin wannan wurin ka an yaqra'a fi ruku'i kamar mutun yayi karatu a cikin ruku'i kuma ma qawlihi tare da fadar rabbiyal azim subhana rabbiyal azim kaga subhana rabbiyal azim shine aka shar'anta a cikin ruku'i ko amma karatuha ba a shar'anta shi ba ya zo da magana da ba a shar'anta ba da kuma wanda aka shar'anta a wurin li hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza nasiya ahadukum in ɗayan ku ya mantuwa falyasjud sajdatayn ya sujuda guda biyu ko wannan kenan shine lokacin da ake shar'a in mutum ya kawo wani abu inda ba wurin sa ba ko wata magana da aka shar'anta amma ba wurin da aka shar'anta ta ba tare da yin wanda aka shar'anta a wurin almas'alatu ar-rabi'a mas'ala ta hudu mawdu'uhu wa sifatuhu wurin da ake sujuda rabkanwa da kuma suffar yanda ake yin sa mawdu'uhu wurin sa dai la raiba babu shakka annal ahaditha lalle hadisai waradat sun zo fi mawdi'i sujudis sahwi wa'anda suke bayanin wurin da ake sujudar rabkanuwa ala qismaini kashi biyu qismun wani kaso na hadisan dalla ala mashru'iyyatihi qabla as-salam sun yi nuni akan shar'ancin yin sujudar rabkanuwa kafin a sallame sallah qabli kenan wal qism al-akhar kashin guda kuma dalla ala mashru'iyyatihi ba'da as-salam sun yi nuni akan shar'ancin sujudar rabkanuwa bayan sallama ba a duke nan walihada qala ba'd al muhaqqiqin da haka wasu daga cikin masu haƙiƙancewa na malamai suka ce innal musalli mukhayyar shi mai salla yana da zabi in sha'a sajada qabla as-salami aw ba'dahu idan rakauna ta same shi in yaso in yana so yayi qabli ko ba'di لأن الأحاديث وردت بكلا الأمرين saboda hadisi sun zo da wadannan al'amuran guda biyu idan mutun na da zabi koye قبل koye ba'di walau sajada lil kulli qabla as-salam aw ba'dahu jaza inda zai yi sujudan raukanwa ga lil kulli ga dukkan abinda ya faru gare shi cikin sallah yayi qabla as-salam aw ba'dahu yayi qabli ko kuma ba'di ijaza ya halitta ina ba da an fahimta yana duk abin da ya samu mutun na raukanwa a cikin sallah yana da zabi suka ce ko yayi ba'di ko yayi qabli ko wanda yayi tayi qala zuhuri zuhuri yace kana akhirul amrayni as-sujud qabla as-salam karshen al'amuran dai guda biyu wadanga ba'di ko ko qabli shine qabli shine karshen al'amuran yana in duk abin da ya samu mutum yayi qabli tayi sifatu sujudis sahwi suffar sujudar rabkanuwa sajadatani, sujuda ne guda biyu, ka sujudi sala kaman ma'ana irin sujuda da ake ta sallah. Yukabbiru fi kulli sajadatin, zai kabbar a cikin kowace sujuda, lissujudi domin sujuda, wa lirraf'i minhu, da kuma ɗagawa daga sujuda duka zai kabbara. Summa yusallimu sai ya sallame. Wa dhahaba ba'duhum, wasu malamai sun ta ila annahu yatashahhadu, cewa zai tahiya idza sajada, in mutum yayi sujuda lissahawi, domin raukanwa ba'da salam, bayan sallama, in ba'a dace suka ce zai ƙara yin tahiya. Liwurudi zalika annabi sallallahu alaihi wa sallama, saboda wannan ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama fi salasati ahadith, a cikin hadisai guda uku, hasanatun bi majmu'iha, in an hada hadisai uku gaba ɗaya sai su ɗauki matsayin hadisun hasan. Kama qala al-Hafiz Ibn Hajar, kamar yanda Ibn Hajar ya faɗa a cikin Fathul Bari juz'i na uku shahi na 119. Ko wannan kenan dangane da sujudin min sahawi. To da kenan malamai suka ce mutum na da zaɓi, in ya ga dama ya yi ba'adi, in ya ga dama ya yi. Sannan in ba'adi ne, wasu malamai suna ganin yana iya sake tahiya, in ma bai sake ba ba matsala. Al-mas'alatul khamisa, mas'ala ta biyar, sujudu tilawa, sujudar da ake yi ta karatu, mutum na karatu Al-Qur'ani. Akwai wuraren da a cikin Al-Qur'ani da ke ga an sanya alama ta sujuda, in mutum ya zo wurin zai sujuda. Mashru'iyyatuhu, shar'ancin wannan, wa hukumuhu, da hukuncinsa. Wa huwa mashru'un inda tilawatil ayat, an shar'anta sujudat tilawa a wajen karatun ayoyi, allati waradat fiha sajadat, waɗanda wuraren sujuda suka zo a cikin waɗannan ayoyin, wastima'iha, ko kuma saurarensu. Mutum na saurare ana karatu aka kawo wurin yana iya sujuda. Qala ibn umar radiyallahu anhuma, Allah ya ƙara musu yarda, qala kana annabi sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u alaina surata fiha sajada, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana karanta mana surar da a cikinta akwai sujuda. Fa yasjudu, sai ya sujuda, wa nasjudu ma'ahu, kuma mu ma mu sujuda tare da shi. Yana karantawa muna saurare, in yayi sujuda kuma sai mu sujuda. Hatta ma yajidu ahaduna mawdi'an li jabhatihi, har ma tayammu ma bai samu inda zai aza goshin shi. Ko wa huwa sunnatun ala sahih, sujuda tilawa sunna ce, wannan shine magana mai inganci. Wa laysa biwajibin, ba wajibi bane. Fa qad qara Zaid bin Sabit, Zaid dan Sabit ya karanta ala annabi sallallahu alaihi wasallama, ya karanta ma annabi wan najmi, falam yasjud fiha, bai sujuda a cikin ta ba. Fadalla ala adam alwujub, wannan shike nuna cewa ba wajibi bane, inda wajibi ne da yayi. Wa yushra'u sujudu tilawa, an shar'anta ita wannan sujuda ta karatu, fi haqqil qari'i, a cikin haqqin shi mai karatu, wal mustami'i, da kuma mai saurare. Mai karatu an shar'anta mishi yana iya yi haka mai sauraro. Idza qara'a ayata sajadatan fi salla, in ya karanta wata ayata sujuda a cikin sallah, aw kharijaha, ko kuma wajen sallah, a cikin sallah ne ko ba cikin sallah ba. Li fi'lihi sallallahu alaihi wa sallama zalika, dan manzo Allah ya aikata wannan, inda ma kana yaqra'u sajada, a lokacin da yake karanta sajada, suratul sajda. Wa li sujudi sahabati ma'ahu, da kuma sujudar da sahabbai suka yi tare da shi. Fi sala, kama marra fi hadisi ibn Umar, kama yanda ya gabata a cikin hadisin Abdullah ibn Umar. Fa yasjudu wa nasjudu ma'ahu, sai ya sujuda mai sujuda mu kuma tare da shi. Wa dalilu ala mashru'iyyatihi fi sala, dalilin da yake nuna shar'ancin sujudar tilawa a cikin sallah, ma rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito, an Abi Rafi'i, daga Abi Rafi'in qala, yace sallaitu ma Abi Huraira al-Atamata, nayi sallar dare tare da Abu Huraira. Fa qara'a, sai karanta idza as-sama'u shaqqat, fa sajada, sai sujuda. Fakultu sai na ce, ma hadihi, menene wannan? Ƙala sai ya ce, sajattu biha khalfa Abil Qasim, na yi sujudar ga bayan baban Qasim sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu, dan haka ban guse wa asjudu fiha, zan riƙa sujuda a ciki hatta alqa Husain, na haɗu da shi. Ko? Asjudu biha. Asjudu? Nawa kuma fiha. Hatta alqa Husain, na haɗu da shi, muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim. Fa'iza lam yasjudu al-qari, in mai karatu bai sujuda ba, la yasjudu al-mustami, shi mai saurare ba zai ba. Lianna al-mustabi'a, saboda shi mai saurare, taba'un fiha, tabi'a fiha, taba'un fiha, tabi'a fiha, ko taba'un fiha lil-qari, kaman mabiyi ne a cikin ta ga mai karatu. Wali hadisi Zaid ibn Sabit al-mutaqaddim, saboda hadisin Sabit ɗan Zaid ibn Sabit wanda ya gabata. Fa'inna zaidan, zaidu lam yasjud, bai yi sujuda ba, fa lam yasjud annabi, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sujuda ba, saboda zaidu shi ne mai karatu, manzo Allah na saurare. Zaidu bai yi ba, da haka manzo Allah bai yi ba. Nabi fadluhu falalan wannan sujudan. Ana Abi Hurairah radiyallahu anhu, daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda. Ko? Anin nabi sallallahu alaihi wasallam, daga annabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kala, manzo Allah ya ce, ko? Idan qara'a ibnu adam sajada, idan dan adam ya karanta wurin da ake sujuda, fa sajada, sai ya sujuda, i'tazala ash-shaytan yabki, sai shaytan ya gushe, yana ma'ana ya kaurace, yana ta kuka, ya kula, yana ce, ya waila, ya bonan shi, umira ibnu adam bis sujud fa sajada, an umarci dan adam da sujuda, sai ya sujuda, falahul janna, da haka yana da aljanna. Wa umirtu bis sujud fa abaitu, ni kuma an umarce ni da yin sujuda, sai naki, faliyan nar, sai ya ce, wuta ta tabbata gare shi. Sifatuhu wa kafiyatuhu, suffar ita sujudan, kuma da yanda ake yinta, yasjudu sajadatan wahidatan, zai yi sujuda ɗaya ne, wa yukabbiru, ya kabbara, idan sajada, a lokacin da zai sujuda. Wa yaqulu fi sujudihi, a cikin sujudan nasa, sai ya ce, subhana rabbiyal a'la, kama yaqulu, kaman yanda yake fada fi sujudi sala, a sujudar sallah. Wa yaqulu aidan, kuma sai ya ce, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, sarki ya tabbata gare ka, ya Allah ubangijinmu, wa bihamdika, kuma godiya ta tabbata gare ka, allahumma ighfirli, Allah ka gafarta mini. Wa in qala, in yace kuma, sajada wajhiya, huskata ta yi sujuda, lilladhi khalaqa, ga wanda ya halicci huskar, wa shaqqa sam'a, ya tsaga jin huskan kunnuwa kenan, wa basarahu, da kuma ganinsa, bi haulihi, da dubara sawa quwwatihi, da karfinsa, fala ba'sa babu laifi, saboda Tirmidhi ya rawaito wannan. Ko? Mawadi'u sujudi tilawa fil Qur'an, wuraren da ake yin sujuda a cikin Al-Qur'an. Mawadi'u sujudi al-Qur'an al-Karim, wuraren da ake sujuda a cikin Qur'ani mai girma, 15 mawdi'an, wuri 15 ne. Wahi ala tartib, su suna akan jeri kama haka. Akhiru suratul A'raf, ƙarshen suratul A'raf, aya ta 206. Na biyu suratul Ra'd, suratul Ra'd, ayat raqamu 15, ayata mai lamba 15. Na uku suratul Nahl, aya 49 ila 50, ayata 49 zuwa ta 50. Na hudu suratul Isra, aya 107 la 109, ayata 107 zuwa 109. Na biyar suratul Maryam, aya 58 ayata 58. Na shidda awwal suratul Hajj, farkon suratul Hajj, aya samaniyata ashara ayata goma sha takwas. Na bakwai akhiru suratul hajji, ƙarshen suratul hajji, ayata ayata saba wa saba'un, saba'in ayata saba'in da bakwai. Na takwas suratul furqan, suratul furqan aya talata wa saba'in, saba'in da uku. Na tara suratul naml, suratul naml aya 25 ila 26, ayata 25 zuwa 26. Na goma suratul sajada, suratul sajada aya 15 aya 15. Na 11 suratul fusilat, suratul fusilat ayata 37 ayata 37 zuwa 38. Na 12 akhiru suratul najmi, ƙarshen suratul najmi aya 62. Na 13 suratul inshiqaq, suratul inshiqaq aya 20 ila 21, ayata 20 zuwa 21. Na 14 akhiru suratul alaq, ƙarshen suratul alaq aya 19 ayata 19. Wal khamisatu ashara, ta 15 hiya sajadatu suratu sad, sujadata suratu sad, wa hiya sajadatu shukur, ita wannan sujada ce ta godiya. Fa an ibn Abbas radiyallahu anhuma, daga Abdullahi ɗan Abbas, yadda Allah ta tabbata a gare su, kala yace laysat sad min azaim as-suzud, suratul sad bata daga cikin ƙarfafan ayoyi ko surorin da ake sujuda a ciki. Wa qad ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, amma naga manzo Allah yana sujuda a ciki, shi yasa suka ce sujudu shukur ce. Al-mas'alatu as-sadisa, sujudu shukur, mas'ala ta shidda ita ce sujuda ta godiya. Yustahabbu an Suleiman waradat alayhi ni'matun, ga wanda wata ni'ima ta samu gare shi, aw dufi'at anhu niqma, koko aka tunkuɗe masa wata musiba, aw bashira bima yasurruhu, ko aka faranta mishi rai da abin da ke birge shi, yake faranta masa rai, an yakhirra sajidan lillah, ya faɗiye sujuda ga Allah, iqtida'an bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, saboda koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wala yustaratu fiha istiqbal qibla, ba sharadi bane ba a cikin sujuda shukur mutun ya dibi alqibla, walakin sai dai in istaqbalaha fa huwa afdal, in ya dibi alqibla shi yafi. Wa qad kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaf'aluhu, annabi ya kasance yana aikata haka. Fa ana abi bakara, daga abi bakara anna nabi sallallahu alaihi wa sallama cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama kana idza atahu amrun yasurruhu, in wani al'amari mai faranta masa rai ya zo masa, aw yusarru bihi, ko aka faranta masa rai da shi, kharra sajidan shukran lillahi azza wa jal, sai ya fadi yayi sujuda don godiya ga Allah mai girma da daukaka. Wannan hadisin yana nan a cikin Abu Dawud, hadisi mai lamba 2774. Haka a Tirmidhi, hadisi mai lamba 1578. Ya zo a cikin Ibn Majah, hadisi mai lamba 1394. Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne hasanun gharibun, ba mu san shi ba sai ta wannan huska. Sheikh Albani ya hassan hadisin a cikin Al-Irwa, Irwa'ul Gharib, juz'i na biyu, hadisi mai lamba 226. Wa kadha fa'alahu sahaba ridwanullahi alaihim, haka sahabbai sun aikata haka. Wa hukumu hadha sujudu, hukumu sujudu tilawa, hukuncin wannan sujuda ta godiya shine irin hukuncin sujuda tilawa. Wa kadha sifatuhu, haka siffarsa, wa kayfiyatuhu, da yanda ake yin sa duka ɗaya ne. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.